إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren hudu ga watan Rabi'u Nisani, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, wanda ya daidai da 29 ga watan Mart shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 72 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka sawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. A jiya mun kwana kan wata mas'ala mai matukar muhimmanci dangane da al'amarin da ya shafi wankan haila na mata. Muka ce nassin hadisin da muka karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a nan cikin sahihul Bukhari, wato hadisi na 310 da kuma hadisi na 311, wannan hadisin guda ɗaya ne, innama Bukhari ya maimaita shi kamar yadda zai ci gaba da maimaita shi a can babuka masu zuwa insha Allahu ta'ala. Abinda hadisin yake kokarin tabbatar mana shine cewa lallai ne mace za ta tsefe gashin kanta, in kitso ne za ta warware shi, ta sa mataji ta tsefe shi, wato ta taje shi fas ya tsabtatu, sannan sai ta ainihin yi wankan haila. Wannan wajibi ne yin haka din, ba mustahabbi bane. Wannan hadisin shine hujja akan haka, kuma shine babbar madogara dangane da haka. Akwai wani hadisi wanda asalin hadisin sahihi ne, haka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya cewa mace wadda take wato mai wankan janaba za ta warware kitsanta, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a'a, ya isar mata in ta ɗibo ruwa sau uku ta zuba a kanta ta cucuɗa. To sai aka zo da wata riwaya ta wannan hadisi, tana nan a cikin bulugul maram, na san mutane suna yawan hujja da ita, cewa har da wankan haila wai sai aka ce sai Annabi ya ce wai eh. Wannan riwaya ce wadda take bata tabbata ba, riwayar da take cewa ba za a tsefe kai ba har da wankan haila, wannan riwaya bata tabbata ba, na Sheikh Samir ibn Amin az-Zuhairi, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dangane da bayanai dangane da ita wannan mas'alar, ina fatan ku je ku samu littafin Tamamul Minna wanda aje ne ishara akan shi, da littafin Al-Muhalla na Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm Al-Zahiri, da littafin Tahzib As-Sunan na Al-Imam Al-Hafiz Ibn Qayyim Al-Jawziyya, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Jama'a, wajibi ne, farilla ne, dole ne, tilas mace ta kwance kitsanta, ta tsefe gashinta, sannan ta yi wankan haila. Allah ya karbi tsaikinta, sannan Allah ya karbi ibadarta. Idan da gangan bayan mace ta ji karatu, ta san karatu, ta san abin da yake daidai te kememe, to kuma wannan ta san cewa ba ta da tsarki, kuma ba ta da ainihin sallar didda za ta yi wadda za ta biyo bayan haka, domin wannan nassi ne na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar da haka. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Bayan wannan sai al-Imam al-Bukhari ya ce babun mukhallaqatun wa ghairi mukhallaqatin, za kuma ka iya cewa babu mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Sai da duk Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya tattauna dangane da yadda wasalce wannan babin zai kasance da kuma yadda fa'idar za ta kasance. Idan ka ce babun, ai haza babun yuzkaru fihi mukhallaqatun wa ghairi mukhallaqatin, ai wannan wani babi ne wanda za a yi bayani akan maniyin da ya zuba cikin mahaifa, wanda Allah ya nufi ya halicce shi ya zama mutum, da kuma maniyin da ya zuba cikin mahaifa wanda Allah bai nufe shi ya zama mutum ba. Ɗaya kenan. In kuka ce babu mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, ai wannan babi ne da zai yi tafsirin gaba ta wannan aya ta cikin suratul hajj, ita ce aya ta biyar wadda take cewa mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. To sai zaman ka ce babu mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, ai shi babin ya zo ne don yi tafsiri dangane da wannan gaba ta ainihin wannan ayar. Abin cewa ai ba mu shiga kitabun tafsiri ba, to me yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan kenan? Ashe haƙiƙanin al'amari ba asalin tafsirin aya yake so yayi ba, wata mas'ala ce Imam al-Bukhari yake so ya fitar a ƙarƙashin wannan hukuncin. Ita ce shin ko mace mai ciki tana haila ko ba ta yi? Malaman fiqhu sun saba, wasu suka ce mace mai haila tana yin, ai mace mai ciki tana yin haila da gwargwadon yadda take yin hailar ta keke da keke kafin cikin ya faru, don haka ko ciki ya faru. Wasu suka ce mace mai ciki tana yin haila amma kuma hailar ta tana karuwa da gwargwadon kwanaki da yawan zubar jini idan ainihin ciki ya faru, musamman cikin in ya wuce watanni uku. Waɗannan waɗanda suka yadda mace tana yin tana da ciki kuma tana haila kenan. Wasu ko suka ce sam fau fau fau, mace ba ta yin wata haila, don haka duk wani jini da aka ga ya zubo daga cikin farjinta a halin tana da ainihin ciki, to ba jinin haila ba ne. Wannan shine ra'ayin da zahiri Imam al-Bukhari yake karkata a kai, wanda kuma ba shine ra'ayi mai ƙarfi a wurin malamai ba. Ingantacciyar magana ita ce mace tana ainihin yiwuwa ta yi haila da gwargwadon yadda halin jikinta ya kasance, wato ba lallai ba ne. Za ta iya yiwuwa wata tunda ta samu ciki har ta haife ba za ta yi haila ba. In an ga haka kar a ɗauka cewa wata larura ce, domin malamai suka ce ai shi wannan jini na haila, matar da aka ga cewa ba ta zubar da shi yayin da take da ciki, to ya nuna gwargwadon bukatuwar jaririn da ke cikinta ga wannan jinin ta kai matukar da har ba zai iya raguwa ya zubo ba, domin shi jinin haila komawa yake Allah madaukakin sarki yana mai da shi abin amfani ga wannan dantayi da ke cikinta. To in ya zama bukatar da dantayin da ke cikinta yake ga wannan jini na haila ta kai yadda zai bukace shi duka, sai zama gaba ɗaya sai uwar ta daina yin haila har sai da za ta haihu. Kenan, in gaba ta haila ba babu damuwa, in kun fahimci wannan maganar da kyau. Idan kuma ya faru shi jaririn bukatuwar shi zuwa ga wannan jini na haila ba mai yawa ba ce, don haka sai jinin haila sai ya ci gaba da zuba da gwargwadon irin abin da bukatar shi ta hukunta, sauran kuma ya ragu sai ya fito. A ƙarƙashin wannan kenan abin da za a ce mata, wanda da kike da ciki jini ya ci gaba da zuwar miki, eh yaya yake zuwar miki? Sai ta ce yana zuwar mata da irin launi da adadin kwanakin da yake zubo mata tun kafin ta samu ciki. Sai a ce mata wannan jini naki jini ne na haila. Amma sai ya zama tun da ta samu ciki sai jinin kuma sai ya ɗauki wani salo, na farko dai sai ya canza mata, wato sai ya daina zuba da kalar da ya saba zuban mata, sai koma yana zuba wani irin jini daban, wannan sai ya ɗauki to ba jini ne na haila ba. Kenan ita tana daga cikin matan da ba sa yin haila in suna da ciki. Wannan jinin da yake zuba wani jini ne daban yake zuba na wata illa. A ƙarƙashin wannan, wannan jinin ba zai hana ta sallah ba, ba zai hana mijinta ya sadu da ita ba, ba zai hana ta ɗauka harama ta umara ko ta aikin hajji ba, ba zai hana ta yin dawafi da duk wata ibada da Allah ya shar'anta mata ba, domin shi wannan jini matsayin shi jini ne na istihaba. Amma in har ya zo da kala, wato da launin jinin da yake zuwar mata dama, to shikenan sai ta hukunta shi akan cewa jini ne na ainihin haila. Ina fadakar da musamman malamai masu karantar da mata tsawon lokaci, tun daga lokacin da ne kaset din da na samu shi haila laruran mata, akan cewa sai kai taka tsantsan mata ba su da ka'ida kwaya ɗaya wajen ba su fatawa game da jini, domin wannan maganar da nake yi a yanzu wata in ta ji ta sai ta ji ta yi daidai da ita keke da keke, wata kuma tana ji sai ta ce sam ba haka abin yake ba, sai a ce to ba da ke ake ba, ke yaya taki larurar take, faɗi in kika faɗa sai a baki fatawa daidai da yadda taki larurar take. Abin da ya sa kuwa saboda matsalar tana da alaka da halittar mutane, misali ƙabilu akan samu bambancin tsakanin ƙabila kaza da ƙabila kaza a wajen yadda zubar jini yake faruwa, tsakanin zaman ƙasa mutanen da ke zaune a Adamawa gari ne mai zafi gari ne mai ɗumi, da mutanen da ke zaune a Lagos gari ne mai zafi gari ne mai ɗumi, da mutanen da ke Sokoto gari ne mai soyayyen zafi ba tare da ɗumi ba, da garin da waɗanda suke zaune a Maiduguri soyayyen zafi yake da shi, kaga zafi da zafi ne amma ba irin su ɗaya ba, jinin su yana zuba daban-daban. To kuma in ka ɗauko matar da take Gyambu a cikin ainihin jihar Taraba, man bila kenan wuri mai sanyi ko mafi sanyi, ko matar da take rayuwa a Funtuwa a jihar Katsina, ko matar da take rayuwa a ina a Jos, wuri da yake da sanyi nan kuma in ka je yanayin ba iri ɗaya bane. Sannan ka tafi wurare irin Ondo, Akure da makamantansu, wurin da yake da dausayi, yanayin yadda wuri yake da zafi ko sanyi ko ɗumi yana da alaka da karkaduwar jini a jika da kuma zubar shi. Sannan sai kuma al'umma kaza, family kaza, gida kaza, su ma suna da irin nasu. Don haka in ka tashi yin fatawa ɗaya ba ta juya mata gaba ɗaya. Za mu zo za mu ji a karatun yau yadda za mu zo mu karanto, za ka ji Imam Malik da ya wani bincike har sai da ya je tara mata ya tambaye su, sannan suka tabbatar mai, sannan ya samu natsuwar zuci. To kaga kuma wurin fiqh su Imam Malik ai daga su sai dai a sha Fatiha a tashi kuma. To amma duk da haka kaga sai dai hada da mata. Ko kun fahimta jama'a? Gaskiyar lamari dai shi wannan babi kamar yadda nake Bukhari bai kawo shi dan ya mana magana akan halitta ko rashin halitta ba, zai zo ya sake tattauna mana wannan hadisi a lamba ta 6222 a can gaba, inda zai zo ya tattauna mana asalin wannan matsala ta halitta din. Amma anan ya zo da wannan babin ne don ya nuna cewa wasu malamai suka ce jinin da ake gani yana zubowa daga jikin mace mai ciki, to ba jini ne na haila ba, wani jini ne kawai wanda yake zubowa wanda ba shi da wata ma'ana. Suka ce kowane irin jini anan a ƙarƙashin wannan magana tasu mace mai ciki ba ta haila kenan. Shi ne yace babu mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, babin da ke bayani akan wato dugon maniyin da Allah ya nufe shi da ya halitta shi ya maida shi mutum, da kuma dugon maniyin da Allah madaukakin sarki bai ainihin wato nufe shi da ya zama mutum ba. Sai Bukhari yake ishara akan cewa wannan da kaga tana yin ciki, tana da ciki, cikin yana ainihin wato zubo da jini, to ba jini bane, wato kawai ghairu mukhallaqatin ne, wanda Allah bai nufi halitta bane, daga cikin jinin kawai yake zubowa. Ko kun fahimta? Ghairu mukhallaqatin, cikin jinin wanda Allah bai nufi halitta bane shine yake zubarwa. Zamu zo zamu kawo tafsiri daga malaman salaf, zaka ji haka insha Allah ta'ala. Qala haddathana Musaddad qala haddathana Hammad an Ubaydillah ibn Abi Bakr an Anas ibn Malik an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. الله أكبر. والنشين بيولوجي بلس كنا beyond biology kenan, sai manzon Allah wannan, ba wani malamin biology da ya san wannan. Shine biology plus, beyond biology kenan, wannan yafi karfin biology sai wahayi. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan hadisi al-Imam al-Bukhari yace ya samu shi daga babban malami al-Imam Musaddad ibn Musarhab ibn Musarbal qala Musaddad yace haddathana Hammad dan Zaid ya ba mu hadisi an Ubaydillah daga Ubaydillah ibn Abi Bakar dan Abi Bakar shi Abu Bakar din dan Anas ma'ana wannan hadisin Ubaydillah yana ruwaito shi ne daga wa an Anas bin Malik daga Anas dan Malik shine kakan shi mahaifin wa mahaifin Abu Bakar dan Anas haka sahabbai suke suna girmama junan su suna sa wa junan su takwara kamar yadda a Maiduguri ka je ka samu bare bare da har waɗanda ba bare bare ba sai ga suna da wata dabi'a ta alkhairi in mutun yana son ka sai maka takwara to sai dai kuma akwai sakamako ran da matsala ta same shi a gidan shi sai zo ya ce wallahi babana yau fa ban yi te bane ba don kai baban shi ne tunda yana da takwara a gidanka kai ba kai mai te bane kuma haka dadi suke jin ka je ka samu bare bare a Maiduguri haka suke sai ka ji nayi maka takwara sai ta murna yaje kawo ragon suna ya kawo atamfa ya kawo kaza ya kawo kaza to ana nan ran da baka yi te bane ba sai ka je gidan shi ka ce to yau fa ba cefane a gidanmu shikenan sai hado maka cefane na fata an gane an Anas bin Malik daga Anas dan Malik an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace inna Allah azza wa jalla Allah mai buwa da daukaka wakala bir rahim malakan ya wakilta wa mahaifa wani malaika Allahu akbar wane ne yace mata wulakantattu ne dukkan dan adam yana da malaika wanda aka wakilta mishi wanda yake rubutu akan shi sannan wannan shi yake kira al-kataba su ne masu rubutu sannan akwai al-hafaza su kuma masu tsare ka gaba da baya sama da ƙasa sai in kaddara Allah ta zo ne sai su bada baya sai su bada wuri kaddara ta faru sannan sai su dawo ma'ana mala'ikuna wa mala'iku biyu kai kenan namiji ita fa to a cikin mahaifarta daga sadda ta balaga ko sadda ta yi aure miji ya fara saduwa da ita sai kuma Allah ya kawo wani mala'ika sai ya aje mata waye yace mata wulakantattu ne wane ne yace musulunci yana wulakanta mata gashi tana da wani mala'ika wanda yake in charge of the womb wanda yake kula da ina mahaifarta gashi nan Allah ya wakilta wa mahaifa wani mala'ika su kutun da guda yaqulu mala'ikan nan cewa ike ya rabbi ya ubangiji nutfa ga wani digon mani ya diga a cikin mahaifan nan duk sanda ya ga digon mani ya diga sai ya ce ya ubangiji ga digon mani wannan me kenan cika aiki in ba haka ba Allah ya fi shi sanin digon mani amma cika aiki ne ya rabbi alaqa idan wannan digon mani ya juye kuma ya zama gudan jini sai ya ce ya Allah ga fa wani gudan jini ya rab ya ubangiji mudgha ga wata tsoka fa idza arada an yaqdi khalqahu to in Allah ya nufi ya zartar da halitta wannan jini da ya juye ya zama daga mani ya zama jini ya zama tsoka qala sai ainihin yace azkarun am unsa ya Allah to wannan namiji ne ko mace idan Allah ya riga ya zartar da zai halitta shi sai shi wannan mala'ika a fada mishi to sai kuma ya sake tambaya namiji ne ko kuwa mace shaqiyun am sa'idun dan wuta ne ko dan aljanna famar rizqu menene matsayin arzikin shi anan ka fahimci da kyau babu wani wanda bai da arziki a wurin Allah babu talaka abinda ake nufi talaka shine matsiyaci babu wannan a wurin Allah domin haka yace famar rizqu menene arzikin shi da wanda zai ci loma 100 da wanda zai sha nono makwarwa ɗaya ya mutu duk arziki ne a wurin Allah dan haka fama menene arzikin shi ko dan yaya ne a wurin Allah arziki ne famar rizqu menene arzikin shi wal ajlu menene ajalin shi kwana nawa wata nawa shekara nawa zai yi a duniya fayuktabu duk baki ɗaya sai a tattara waɗannan bayanai sai a rubuta su fi batni ummihi tun yana cikin mahaifiyar shi sarki ya tabbata ga Allah ina waɗanda lokacin da muka yi ta bayane dangane da aljanu abin ya ruɗa ƙwaƙwalwarsu suka kasa fahimta, mun ce wai ai jikin wance akwai aljani, sai mutum ya ce aljanin ne zai zauna jikin wance? To ba aljani ba, kaji mala'ika ne a cikin mahaifa wanda aka wakilta shi akan mahaifa. Wacce mace ce za ta taɓa cewa ta ji sukur-sukur ɗin mala'ika kusa da ita ko a cikin mahaifarta? Wannan shine imani ake so kawai ka amince. Ba haka ba, hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-Imam Ahmad da sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan ɗayan ku ya ainihin wato tashi daga bacci ko ya shaki ruwa ya fyace su uku, sai ya ce saboda me? Saboda shedan yana shiga karan hancin yana kwanciya. Ba aljadi ba ma gama gari, shedani ne su kutun da guda yake shiga cikin hancinka yayi bacci ko kuma ya shakata ko ya shigantaka duk da zai yi a cikin karan hancinka sanda kake bacci. To ka kaddara wannan ba imani ba, me zai sa ka yadda da shi? Dan aka kawo zare ɗanka ɗan kana bacci aka sheka maka a hanci tsaye za ka miƙe, haka ne ko ba haka ba? To amma ka ji shedan kuma annabi ya ce yana shiga hancinka ya harkar shi. Dan haka a cikin addinin musulunci akwai abubuwan da ake kira aqida, ake kira imani, shine in ka yadda da Allah duk abin da aka ce maka sai ka ce ka yadda. In ka ce za ka auna abin da hankalinka, sai an waye gari hankalinka ma ka waye gari ka ce baka yadda da shi ba. Saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa jama'a, duniyar aljanu, duniyar mala'iku, halittar Allah, wallahi sai dai ka sallama. Amma abin ya wuce ka gwada da ƙwaƙwalwarka ka gaskata ko ka ƙaryata, sai dai ka ce ai shikenan mun yadda, tunda dai daga Allah ne mun amince. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kamar yadda na gaya mana wannan hadisi, Imam al-Bukhari zai sake maimaita mana shi can a lamba ta 6222, haka lamba ta 3155 insha Allahu ta'ala. Gabana nan wani hamshakin littafi ne daga cikin littafan da na taba mana ishara akan shi, ko muka taba zuwa da shi wannan wuri muka tattauna wasu mas'aloli, shine Jami'ul Ulumi wal Hikam fi sharhi 50 haditha min jawami'il kalim. Wanda in jama'a ba su manta ba, mun fara karatun wannan ainihin littafi inda aka yi wajen kasusuwa 40, sharhin 40 hadis ne. Wane mutum? Gashi mala yake cewa wa qad ruwiya an ibn mas'ud nafsihi ma yadullu ala anna taswirahu qad yaqa'u qabla al 40 al thalitha aidan. Fa rawa ash-Sha'bi an alqama an ibn mas'ud qala. Ina so in ɗauko mana fassara ne daga cikin fassarar malaman salaf. Yanzu kun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda wannan hadisi yake bayani dangane da matakar da halitta Allah take bi idan mani ya zuba cikin mahaifa. Menene malaman farko suka fassara? Yanzu wannan sai ka kira shi fassara salafiya kenan, at-tafsiru salaf. Ma'ana tafsiri ne, fassara ce daga wurin wani malami cikin malaman farko, shine babban malami al-ramma al-imamu abdullahi dan mas'udin. Qala, yace an-nutfatu idza istaqarrat fi ar-rahim ja'aha malakun fa akhadhaha bi kaffihi. Idan dugon mani ya zuba a cikin mahaifa, sai mala'ika sai yazo sai ya dibi wannan mani sai rike a tafin hannun shi. Fa qala, sai yace da Allah, ay rab mukhallaqatun am ghairi mukhallaqatin. Ya Allah, wannan mani kai nufin zaka halitta mutun da shi ne ko baka yi nufin zaka halitta mutun da shi ba? Fa in qilan, aka ce da shi ghairu mukhallaqatin, ai wannan mani ba za a halitta mutun da shi ba, lam takun nasma, to ba zai zama rai ba, wa qadhafat hal arham, shikenan sai mahaifa sai ta zubo da shi, wannan mani sai ya fito a fitsarar da shi, ko kuma dai in ya fara wani abu sai zama shine a ce ai an yi barin shi. Wa in qila, unku aka ce mukhallaqa, a wannan mani da ka tarba a hannu haka za a mai da shi halitta? Qala, sai ya ce ay rab, ya ubangiji, a zakarun am unsa, to namiji ne ko mace, shaqiyun am sa'idun, dan wuta ne ko dan aljanna, mal ajalu, menene ajalin shi, wa mal athar, ina da ina zai je, wa bi ayyi ardin tamut, a wacce kasa zai mutu? Qala, ويقال للنطفه من ربك, sai a ce wa wannan dugon mani, tun yana dugon mani, wane ne ubangijinka kai dugon mani? Dan Allah ya san ko me ke cikin shi. Fataqulu, sai dugon mani ya ce Allah, Allah ne ubangijina. Fayuqalu, sai a ce man raziquk, to waye mai azurta haka fataqulu Allah sai wannan dugumani yace Allah fa yuqalu izhab ila alkitabi to daga nan sai a ce wa ainihin mala'ikan to kaji to yanzu tafi wurin littafi wanda ke dauke da bayanai na halittun Allah fa innaka satajidu fihi qissata hadhihi an-nutfa zaka sabu duk bayanan da kake nema game da wannan dugumani qala sai Abdullahi dan Mas'ud yace fatukhlaqu to daga nan sai a halitta wannan ainihin dugumani sai zama mutum fata'ishu fi ajliha sai ya rayu har zuwa ajalin da Allah ya diba mai wata akulu rizqaha kuma ya ci duk arzikin da Allah ya nufe shi wata fa'u fi asariha duk inda Allah ya nufi sai ya je ya taka sai ya je ya taka hatta idza jaa ajaluha matat har sai ajali yayi kuma sai wannan rai sai ya mutu fadufinat fi zalika sai a koma sai a rufe wannan rai a wannan wuri da Allah madaukakin sarki ya kaddara za a rufe ta summa talasha abiyu wannan ita ce fasarar da babban malami Abdullahi dan Mas'udin yayi almajirin shi kuma sha'abi sai ya kara sai ya karanta wannan aya hadhihi alaya yace dama Allah ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'th ya ku mutane idan kuna shakka Allah zai tada matattu ko ba zai tada matattu ba me ya jawo wannan magana Allah ya ce in kuntum fi raibin saboda a wani wuri a cikin alqur'ani ya ce amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifuna mutane sun nuna wa Allah suna da sabani game da tashin alkiyama za a yi ko ba za a yi ba wasu suka ce pau pau ƙarya ne ba za a yi ba sune Allah yace za'ama allazina kafaru allan yub'athu wai kafirai suka ce pau 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 ba za a tashe su ba sai Allah yace qul bala wa rabbi kace ƙarya kuke na rantse da ubangiji na latub'athunna tabbas sai an tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltu duk abin da kuka aikata sai an ba ku labari wa zalika 'ala allahi yasir wannan ma mai sauki ne a wurin Allah ba ma shi ne mai wahala ba wannan ayar tana tabbatar da nau'in kafiran da suka ce me ba za a yi tashin alkiyama ba wasu bakaken kafiran kuma cewa suka yi za a yi tashin kiyamar amma fa duk da kafircin su in an je lahira to dole za su shiga aljanna ko da karfin tsiya dan me dan suna da kudi suna da bodyguard suna da yaya wadannan ne kuma Allah ya ce afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada abala alghaiba am ittakhadha 'inda arrahmani ahda sai Allah ya ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda Allah ya ce baka ga wannan wanda yake kafirce wa ayoyinmu ba ya kafirce bakin kafiri ne ya ce Allah ƙarya ne ayoyin Allah ya ƙaryata komai amma kuma wai sai zo yana cewa in ma gaske ne za a yi tashin alkiyamar sai zo da ƴaƴan shi yana da ƴaƴa samari karti guda tara yazo ya nuna annabi ya ce ka dubi waɗannan akwai mala'ikan da zai danke ni yayi wuta da ni waɗannan ba su kwato ni ba yake cewa annabi wai waɗannan ka dube su da kyau sannan yake cewa annabi ka kamanta ni mai kuɗi ne kuma ko nawa ne zan fanshi kaina in dawo aljanna shine Allah yake baka ga wanda yake wa Allah dagawa ba ya kafirce wa ayoyin Allah yake cewa la utayanna malan wa walada ai ranar kiyama za a je min da dukiyata da ƴaƴana za su tsaya min sai Allah ya tsai da maganar sai ya ce abala alghaiba ya leko kiyaman ne kasan in za a yi film akwai wani abu da yara suke ce mishi sampoti wato ƴan boko suna cewa sampat in ka iya kallon sampoti daga sampoti kawai zaka iya bada labarin film tun kan ayi shi to shin ya leko sampotin kiyama ne ya ga yadda za a yi har yake bada labarin in ma ta kasance ga yadda za a yi abala alghaiba ya leko ta ne am ittakhadha 'inda arrahmani ahda ko ku alƙawari suke da Allah da shi cewa yayi kafirci kuma ranar alkiyama zai ketare sai Allah yake kalla ba ko daya kafirci ne kawai sai Allah yake sanaktubu ma yaqulu duk abin da yake fadi zamu rubuta wa namuddu lahu min al'adabi madda zamu fadada mishi azaba fadadawa wannan dalili ne akan in Allah ya kaddara a cikin kafircin wani zai mai azaba, to in kafircin ya zama mugun kafirci sai Allah ya ƙara fadada azabar da gurgurdan yadda ya fadada kafircin nashi, shine wana muddu lahu min al'azabi madda, za mu fadada mishi azaba fadadawa. Sannan dukiya da ƴaƴa da yake alfahari da sufa sai ce wana rithuhu ma yaqulu, abubuwan da yake alfahari da su za mu bar su a nan baya a gaje su, waya atina farda ya zo wurinmu yana matsiyaci shi kadai. Wannan shine matsayin wanda yawa Allah izgilanci. A cikin maganar wannan kafirin akwai alamar ya yadda za a yi tashin alkiyama, domin har ya shirya waɗanda za su kwace shi in mata ɓaci, kaga dalili ne akan me ya yadda za a yi. Amma muguwar yadda nau'i na biyu na kafirai kenan. Nau'i na uku fa sune suke cewa inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaqinina, mu dai muna zato ne, ko za a yi ko za a yi ba, to mu dai bamu san yadda take ba. To waɗannan ne Allah ya haɗe su gaba ɗaya sai ya ce amma yatasaaluna, wai me suke yawan tambaya game da shi ne, anin naba'il azim, game da tashin alkiyama suke yawan magana, kowa matsalar tashin alkiyama ta dame shi. Allah yake saqulat fis samawati wal ardi, matsalar ta yi nauyi har mala'iku da ke sama al'amarin tashin kiyama ya dame su, yaushe za a yi? Sai ce la ta'tikum illa baghata, ba dai za ta zo ba sai a afke. Ana cikin karatun sahihul bukhari ne, ko ana cikin zagin sahabban manzon Allah ne, kowane hali dai a afke dai za ta zo. Ina fatan mun gane. La ta'tikum illa baghata, a afke za ta zo ba tare da ka shirya ba. Duk ka gama shirin ka sai shirin ya watsi, sannan sai ta zo maka ta danke ka a daidai. Ina fatan gane. Shine yake saqulat fis samawati wal ardi, wannan mas'alan ita ce suke yawan tambaya ko? Sai Allah yake allazi hum fihi mukhtalifuna, wanda kuma suna yawan tambaya amma suna da sabani akai. Idan kun gane wannan mas'ala da kyau jama'a, abinda Allah yake cewa a wannan aya, ya ayyuhan nasu, ya ku jama'a, anan yana magana da kafirai da musulmi. In kuntum fi raibin min alba'th, idan kuna shakka ne game da tayar da mutum da za a yi a ranar alkiyama, to bari ku ji asalinku. Fa inna khalaqnakum min turabin, ai daga turbaya muka halicce ku, thumma min nutfatin, sannan kuka juye kuka koma kuma mai digon maliyi. Anan Allah ya faɗi nau'i biyu ko hanya biyu da yake halitta mutum. Halitta farko ta mutum da Allah ya ba da maniyi yayi ba, shine Adamu ba da maniyi aka haife aka halicce shi ba, da ƙasa aka yi shi. To sai halitta sai ta zama thumma, sai aka juye kuma sai halitta ta koma da mai da maniyi. Mu yanzu asali ba ƙasa ce aka mulmula daga nan aka shafa mana rai muka tashi ba, mu menene? Mu daga maniyi ne. Adamu kuma fa daga ƙasa. To don haka asali mun halicce ku ne daga ƙasa, sannan halitta ta koma da digon maniyi, thumma min alaqatin, sannan daga nan kuma sai digon maniyin ya rikide ya zama gudan jini, thumma min mudgha, sannan sai ya zama gudar tsoka. To annan ne sai ya ce mukhallaqatin, wadda Allah ya nufin halitta, wa ghairi mukhallaqatin, da wadda Allah bai nufin halitta ba sai ya zubo da ita, shine sai a ce wance ta yi bari. A san da ta yi barin nan, ina son ku gane wannan ayat tana bayyana, ko dai ya zama mukhallaqa, an gama halitta tsab sai ta baro shi, shine ya kai wata nawa? Ya kai watanni hudu, shine kwanaki 40-40 so uku sai ya fado. To in ya fado a wannan lokacin mukhallaqa ce. To saboda ina son ku gane menene Bukhari yasa ya kawo wannan ayat, yasa nake fadada maganar. To adan ina ma'anar mukhallaqa, Allah ya halicce ta. Dan haka idan wannan mata da take da wannan ciki da tebari bayan wata hudu, idan mijinta ya rasu, to malamai suna da hanyoyi biyu wajen raban gado. Hanyar farko ita ce a saurara ka a raba gadon har sai ta haihu, an ga me ta haifa, yaya ta haife shi, guda nawa ta haifa, me ta haifa shi ne, namiji ne ko mace, don yana da tasiri wajen raban gado. Sannan yaya ta haife shi, ya zo da rai ya mutu, ko kuwa da ya faɗo ne a matsayin gawa wannan ma yana da tasiri wajen raban gado ko kuma wajen sallar jana'iza, duk zamu tattauna insha Allah. Sannan guda nawa ta haifa, ina ma'ana guda nawa ta haifa, tagwaye ne ko ƴan uku ko ƴan hudu ko guda ɗaya ne? Dan haka sai wasu malaman fiqh suka ce duk mai gidan da ya rasu matar shi tana da ciki, to a tsaye da gado ka a raba har sai ita wannan ta haife, an ga menene yaya ne kaza kaza kaza. In an yi haka ba a yi kuskure ba, daidai ne. Dan an tambaye ku menene dalilin jinkirin, sai ku ce saboda mu fita shakka da tantama. To amma ta iya yiwa a samu wani fandararre a cikin dangi ya ce san bai yadda ba, yaushe za a tsaya jiran wadda take da cikin wata ɗaya ko wata biyu, wata takwas bai ci gado ba, shi ba zai iya ba. Sai a ce ya kai kotu, in ya kai kotu abinda alkali ya hukunta shine maganar da muka faɗi jiya, hukumul hakimi yarfa'ul khilaf, abin didda alkali ya hukunta shi za a yi. Hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu sai a ce a raba gadan. Idan aka raba gadan, ga mafi kyakkyawan abin da aka fi tsammani shine za ta haifi ɗa ɗaya. To kuma ɗa ɗayan sai a dubi a aje kaso na namiji, yadda in ta haifi namiji shikenan sai a bada gadon, matsala ta ƙare. Idan mace ta haifa fa, sai a bata gwargwadon rabon da aka baiwa mata ƴaƴa da suka ci gado, sannan wannan rabi da ya rage fa sai a sake komawa a ficincina shi ga duk waɗanda suka ci gadon a baya har da ita. Ina fatan kun gane. To idan kun fahimci wannan jama'a, ga ka'ida a cikin musulunci, dukkanin ɗa da ya faɗo daga cikin uwa in dai ya kai wata hudu, to yayi kuka ko bai yi kuka ba, yayi shakuwa ko bai yi ba, to ana so ka gane matacce ne. Dalili shine hadisi na hudu na cikin ainihin arba'una hadisi, wanda ban karanta mana shi a nan ba, saboda za mu karanta shi a can gaba a nan cikin Sahihul Bukhari. Shine yayin da ɗa ya kwana 40 a matsayin maniyi, sai ya sake kwana 40 a matsayin jini, sai ya sake kwana 40 a matsayin mai tsoka, sannan sai a turo mala'ika. Don haka duk ɗan da ya wata hudu, to in ya faɗo daga cikin uwar shi ko bai yi motsi ba, ko bai yi kuka ba, bai yi hamma ba, bai shakuwa ba, bai motsa komai ba, to sunan shi matacce. A hukuncin sallar gawa da wanka da duk abin da ya shafi komai, to za a yi mai, sai dai ita sallah ce hukuncin da yake raguwa a kan shi, ba wajiba ba ce, mustahabbi ce. Wannan hukunci kuma ya shafi dukkan yaro da bai balaga ba. Don haka Ibrahim da ya rasu ɗan gidan manzon Allah bai mishi sallah ba, saboda dama ita sallar roƙon gafara ce. To ai shi yaro magafuri ne, ɗan aljanna ne. Don haka in kun fahimci wannan, idan mace ta haifi yaro matacce amma cikin ya kai wata hudu, to za a yi mai wanka, za a yi mai likkafani, za a yi mishi sallah, kuma makabarta za a kai shi makabartan musulmi a rufe shi. Ba daidai bane ku samu wani ɗan lungu a cikin gida ku ɗan haƙa rami kawai ku saka shi, wannan kuskure ne. Duk abin da ake za a yi mishi. Idan kuwa bai kai wata hudu ba fa, to idan ta haifo shi wannan, to ba cikakken mutum bane, ba halitta bace, ba a hura mishi rai ba. A ƙarƙashin haka shine in kun so ku kai shi makabarta za ku iya kai shi, in kun so ku samu wani lungu a bayan ɗaki za ku iya haƙa ku sa shi, sannan in kun ga dama ku samu wani yadi ku nannaɗe shi, in ba ku ga dama ba ku je kawai ku haƙa rami ku turbuɗe shi a ƙasa, domin me ba mai rai bane, ba matacce bane, duk hukuncin matacce ba shi a kan shi. Ko kun fahimta? To yanzu kun ji hukuncin da ya shafi gado, ai jana'iza da makamantansu ko? To gado fa, gado kuwa ko da ciki ya kai wata hudu, to ba za a ba shi gado ba sai in ya faɗo da rai, ya faɗo ya yi kuka ko ya yi hamma ko ya yi shakuwa, yana yi kuma sai ya mutu, to yanzu za a ci gado. Ai abin a sarari yake, ina ma'ana za a ci gado, saboda dama uban shi ya mutu yana ciki, shi yanzu sai ya faɗo sundundun ba rai, to waye riga mutuwa? Ba za ku iya ganewa ba. Don haka shari'a sai ta ɗauki a matsayin cewa shi ya riga uban shi mutuwa, don haka ba za a ba shi gado ba. amma in da ya fado duniya sai kuka sannan sai mutu ko ya shakuwa ko hamma ko wata alama ta motsin rai dalili ne akan cewa uban shi ya riga shi mutuwa sannan shi ya mutu sai nassin hadisin annabi a cikin sunan ibn majah manzo Allah yace yarisu zai yi gado ku karanta takhrijin hadisin a cikin irwaul ghalil da kuma littafin ainin al-badrul munir da kuma littafin ahkamul janaiz dan haka yaro ba zai yi gado ba idan uban shi ya rasu sai in ya fado yayi wata alama ta motsin rai amma wajen sallah da hukunce-hukuncen gawa matukar ya cika wata hudu ko bai yi motsin rai ba ko bai yi kuka ba za a yi mai Allah ya sa kun rike yadda bayanan suke idan kun gane wannan da kyau jama'a shine wannan magana take cewa ainihin a cikin wannan aya thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin aya ta biyar cikin suratul haji sai yake cewa fa iza balagat mudgha ko nakasat fil khalqi ar-rabi' fa kanat nasma fa in kanat ghairi mukhallaqa qazafat hal arhamu daman idan ainihin wato abin nan me yake da suna wannan gudan tsoka in Allah ya nufi zai hura mishi rai to shikenan sai ya hura mishi rai a wannan lokaci ya zama mukhallaqa in ku Allah bai nufi zai hura mishi rai ba fa shikenan sai mahaifa sai ta zubo da shi a matsayin ainihin jini wa in kanat mukhallaqa nakasat nasma haka kuma in ta kasance Allah ya nufi halittarta to sai a hura mata rai kharrajahu ibn abi hatim al-imam abdurrahman ibn abi hatim ar-razi shi ya fitar da wannan wa ghairihi hakanan al-imam at-tabari ma da isnadi sahihi jama'a kun ji wannan ainihin fassara ta sahabi abdullahi dan mas'udin Allah madaukakin sarki ya tsara mishi yarda a karkashin wannan kalmar mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin yanzu kun je dan kadan daga tafsirin ayar da wasu masaloli ko amma kamar yadda nace mana maqasudin bukhari shine yana son ya kawo wannan ne dan a tattauna mas'alar mace mai ciki tana haila ko ba ta yi shine shi ya karkata a zahiri zuwa ga waɗanda suka ce mace mai ciki ba ta yin haila cewa in kaga tana zubar da jini to wannan jini ne wanda yake na ghairi mukhallaqa ba jinin haila bane amma sahihiyar magana mace mai ciki tana iya yin haila amma kamar yadda nace kuma abin ya danganta wata kuma zai zama tana da cikin ba ta yin haila wato sai in kana mu'amalantar mata a wajen karantarwa ko makamantan haka zaka gane abubuwa da yawa game da mata wata tana nan kullun cikin laulayi take tana samun ciki sai ta watsake to kaga kuma wannan yaya kenan